لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أو أن مسلا تشمي تارك البركة مسلا تشم بلغة لكي نتكين قلن بوتي أجهر بوتي أو أن يمتشمي البركة نجماء يو شاشد قوات رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدو إيدا نليه لتلاتين ترى wanda kuma yake daidai da 1 ga watan 6 shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin surati taha inda muka kwana akan aya ta 14 cikin wannan sura kamar kullun za mu ansa kadan daga cikin tambayoyin da muka samu akwai wanda yake ya rubuto yake tambaya game da hukuncin jinin da wato jinin bari shin mace za ta shin mace da take cikin jinin za ta yi bauta wato za ta yi azumi da sallah da sauransu ko kuma za ta dakata har sai ya dauke jinin bari a shar'ance idan ciki yayi kwana 120 lokacin da ake busawa yaro rai wato wata hudu kenan ko wata uku ko wata hudu na'am wata hudu idan yayi wata hudu sannan tayi barin sa to wannan jinin biki ne jinin nifasi ne saboda haka hukuncin sa hukuncin jinin biki za ta zauna har sai ya dauke ko kuma mafi karanci wato kwana 40 kamar yadda ya zo a hadisin Ummu Salama a wajen malikiya har zuwa kwana 60 to idan bai dauke ba za ta ci gaba da ibadarta ya zama jini ne na larura amma cikin da bai kai wannan watanni ba wata 1 2 3 idan ya zube to wannan ba jinin biki bane jini ne na larura saboda haka ba zai hana ta yin ibada ba la iyaka dai kawai za ta rika alwala duk sanda za ta yi sallah sai wannan da yake tambaya game da cewa wani suna ne daga cikin sunayen Allah Allah ya fi so ce na ji wasu suna cewa sunan da Allah ya kira annabi Musa alaihi salam da shi ne ya fi so wato al-azizul hakim to babu wani suna da aka ce cikin sunayen Allah da Allah ce shi ya fi so duk sunayen Allah suna nuna sifofin Allah ne da zatinsa suna nuna zatin Allah suna nuna sifofin Allah akwai sunan da ake cewa ismul jalala shi ne Allah wannan shi suna Allah shi ne dukkan sunaye suke komawa gare shi Allah kiyar za ka ga an kawo shi an sifanta shi kamar bismillahir rahmanir rahim ar-rahmanir rahim sifa ce ta Allah shine yake cewa lafzul jalala to amma babu wani nassi da yake cewa ga wani suna wanda shi Allah ya ce na fi son shi Allah ya ce na fi son suna kaza la iyaka malamai sun yi magana akan ismullahil a'zam baba wannan yana nufin wanda ya fi so ba ismullahi al-a'zam shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam fassara alladhi idha du'iya bihi ajab wanda idan aka roki Allah da shi zai ansa to shi ma wannan ba za ka ce shi Allah ya fi so ba akan sauran sunaye ana ma magana da sunan da yake da wani sirri na idan ka roki Allah da shi zai ansa wannan kuma al-aziz al-aziz al-hakim wanda ya zo a cikin suratul naml innahu ya musa innahu ana allahul azizul hakim wani wurin ya zo inna ni ana Allahu rabbul alamin. Saboda in ka ce an kira Allah ya kira ya sifanta kansa da al-azizul hakim da ya kira annabi Musa saboda ka ya fi san al-azizul hakim to a wani gurin kuma ya ce ana Allahu rabbul alamin shine ne Allah ubangijin halittu sai ya zama ar-rabbu ko rabbul alamin shi ya fi so kenan saboda ka wannan ba hujja bace kafin a ce Allah ya fi san abu kaza to dole sai an samu wata hujja da take nuna ya fi san abu in ba haka ba to mutum ba zai faɗe domin abin da ya shafi gaibi mutum baya da iko yayin magana akan abin da ya shafi gaibi sai da hujja ta ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za mu ci gaba inda muka kwana akan aya ta 14 innani ana Allahu la ilaha illa ana bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى
الله سبحانه وتعالى يأتي والنبي موسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا لليني نيني الله باب أبن بوتا دقسكيا سيني فاعبدني سيك بوتامو وأقم الصلاة لذكري kuma ka tsayar da sallah domin tunani inna sa'ata atiyatun lalle alkiyama mai zuwa ce akadu ukfiha qirs in boyeta litujza kullu nafsin bima tas'a don asaka wa kowace rai da abin da ta aikata fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu kada wanda bai yi imani da ita kuma ya bi son zuciyarsa ya hana ka yin imani da ita fatarda sai ka halaka je mun fara bayani akan wannan aya ta farko innani ana Allahu la ilaha illa ana cewa Allah subhanahu wataala yana tabbatarwa da annabi Musa alaihi salam cewa shine Allah yake magana da shi kuma yana gaya masa matsayinsa da cewa shi kadai ake bautawa ba a bauta ma wani ba shi ba mun ce wannan maganar gaba a gurin malamai magabata gaba ɗaya kaf Allah subhanahu wataala ne ya yi ta da sauti kuma annabi Musa alaihi salam ya ji maganarsa ya ji sautin Ubangiji amma bai gan shi ba ya dai ga haske kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya yi Isra'i ya ji maganar Allah subhanahu wataala da sautinsa amma haskensa ya gani kamar yadda ya gaya wa Abu Zar radiyallahu ta'ala anhu nurun anna arahu haske ne ya zan ganshi saboda ka ya ga haske kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace hijabuhu nur wato shamakinsa shine haske haske shi yayi shamaki tsakaninsa da halittarsa to wannan ita ce aqidar ahlus sunnah cewa Allah subhanahu wataala yana magana bil harfi was saut ko bis sauti wal harf da sauti da harafi babu wani daga cikin magabata da ya saba akan wannan a mu'tazila da jahmiya wasu karkatattun kungiyoyi a da sun yi kokari su yi musun wannan sifa ta ubangiji subhanahu wataala su ce Allah subhanahu wataala baya magana kwata-kwata wanda mun san cewa rashin magana ba sifa ce ta kamala ba sifa ce ta nakasa to dukkan abin da yake sifa ta nakasa ubangiji subhanahu wataala shi yafi kowa tsarkaka ga barin wannan sifa kamar yadda ka san dukkan wata sifa ta kamala ubangiji shi yafi cancanta da ita walillahi almasalul a'la duk wata sifa mafi daukaka to ta Allah ce subhanahu wataala shi ake siffantawa da wannan sifa don haka sifar zance sifa ce ta kamala ba sifa ce ta kaskanci ba don haka ubangiji shi yafi cancanta a siffanta shi da wannan sifa yana magana san da ya ga dama da wanda ya ga dama a inda ya ga dama wannan sifa ce ikhtiyariya ba kamar yadda al-ash'ira suke cewa ba sifar zance sifa ce abinan halit abinan Allah baya magana da sauti baya magana da harafi annabi Musa alaihi salam bai ji sautin ubangiji ba kawai ubangiji ya halicci wannan magana tashi ce ya halicci magana ne a jikin wata bishiya annabi Musa ya ji wannan bishiya tana magana to wannan manya-manyan malamai na farko sun yi raddin wannan magana a jiya mun karanto wani abu daga cikin maganar Abul Hasan al-Ash'ari da suke ake jingina aqidar Ash'ariyya zuwa gare shi duk da cewa shi daga baya ya bar abubuwa da dama da da yake ganin su ne daidai dangane da sifofin Allah ya dawo kan aqida ta Ahlus Sunnah aqida ta su Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala to a cikin littafin sa al-Ibana al-Usulid Diyana shafi na 68 har zuwa na 69 ya yi magana akan wannan cewa ba daidai ba ne wasu su ce ai maganar Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta ne a jikin bishiya don haka annabi Musa ya ji bishiya tana magana ya ce wannan kuskure ne je mun dan fara karanta maganarsa inda ya danganta wannan magana ya kwatanta ta da irin maganar da nasara suke yi cewa kalimatullahi hawaha batnu maryam kalmar Allah ita ce a cikin Maryam shi yasa suke cewa annabi Isa dan Allah ne don suna cewa kalmar Allah ce aka halitta ya halitta a cikin cikin Maryam shi yasa suke ce masa dan Allah yace to su jahmiya har ma karawa suka yi akan haka suka ce anna kalamallahi makhluqun halla fi shajara cewa maganar Allah wata halitta ce wacce ta sauka cikin wata bishiya wa kanat ash-shajaratu hawiyatan lahu cewa bishiya ce ta kunshi wannan halitta wacce ita ce maganar Allah falazimahum an takuna ash-shajaratu bidhalika al-kalam mutakallima yace to in suka fada haka kenan ita wannan bishiya ita ke wannan magana wa wajaba alaihim anna makhluqan min al-makhluqin kallama Musa alaihi salam kuma wajibi kenan su yadda cewa wani mahaluki ne ya magana da annabi Musa ba Allah ba wa anna ash-shajarata qalat kuma bishiya ce ta ce da shi ya Musa innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni bishiya ce ta ce masa ya Musa lalle ni ne Allah babu abin bauta da gaskiya sai ni sai ka bauta mu yace to kaga wannan maganar za ta lizimce su abin ne wanda yake yana da muni a ce bishiya ce take kiran cewa annabi Musa ya bauta mata wa qad qala ta'ala walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in yace wa kalamullahi min Allah ta'ala yace maganar Allah daga Allah take yace walakin haqqal qawlu minni magana ta tabbata daga gare ni anan ubangiji subhanahu wata'ala ya jingina magana ga wani yace haqqal qawlu minni magana ta tabbata daga gare ni cewa lalle sai na cika jahannama da mutane da aljanu gaba daya kaga ubangiji subhanahu wataala inji Abul Hasan al-Ash'ari yace ya jingina maganar zuwa kansa yace wa kalamullahi min Allah maganar Allah kuma daga Allah take fala yajuzu an yakuna kalamuhu alladhi huwa minhu makhluqan fi shajaratin makhluqa yace bai halatta ba wani ya kudurce cewa maganar Allah wacce ita daga Allah take kuma ya dauka wata halitta ce a cikin bishiya kama la yajuzu an yakuna ilmuhu alladhi huwa minhu makhluqan fi ghairihi kamar yadda ba za ka ce ilimin sa wanda sifa ce daga gare shi kace wata halitta ce a cikin halitta wata halitta daga cikin halittunsa yace ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira ce Allah ya daukaka gabarin irin wannan aqida daukaka mafi girma yayi magana doguwa wannan kadan kenan daga cikin maganganunsa akwai cikin malamai magabata wanda shi ma yana daga cikin wanda ake jingina su zuwa ga makaranta Abul Hasan al-Ash'ari wato al-Ash'ariyya shine Abu Bakar al-Baihaqi malamin hadisin nan mai littafin as-sunan al-kubra yana da littafi sunan shi al-i'tiqad sunan shi littafin aqida to shi ma yayi magana akan wannan inda yake cewa yajibu alaihim idza za'amu anna kalam Allah li Musa khalaqahu fi shajara an yakuna man sami'a kalam Allah min malakin aw min nabiyyin atahu bihi min indillahi afdala martabatan fi sama'i kalam Allah min Musa anan Abu Bakar al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala yana lizumta musu masu cewa Annabi Musa alaihi salam ya ji maganar Allah ne da ya halitta a cikin bishiya ba maganar Allah ce da take da ta fito daga wajensa ba a'a wata halitta ce a cikin bishiya ya ji ta a matsayin maganar Allah yace to in suna fadar haka to kenan yanzu wanda ya ji maganar Allah ta hanyar wani mala'ika ko ya ji maganar Allah ta hanyar wani annabi da ya zo masa daga Allah kenan wannan yafi Annabi Musa saboda me li'annahum sami'uhu min nabiyyin domin su waɗannan sun ji ne daga annabi ko sun ji ne daga mala'ika shi kuma annabi Musa wa lam yasma'ahu Musa min Allah wa inma sami'ahu min shajara shi kuma annabi Musa bai ji magana daga Allah ba daga bishiya yaji to kai da ka ji maganar annabi daga annabi ko kuma wanda yaji magana daga mala'ika annabin da yaji magana daga mala'ika kaga yafi wanda yaji ta daga bishiya kaga anan sai a fifita sauran annabawa duka da basu yi magana da Allah ba akan annabi Musa alaihi salam ta wannan fuskar ko kuma ma a fifita sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ta wannan fuskar saboda sun ji maganar Allah daga annabin Allah annabin ma wanda yake dan gatan Allah wanda yake mafifici a cikin annabawa duka ta bakin sa suka ji maganar Allah shi kuma annabi Musa aka ce ya ji ta daga bishiya to waye zai fi wani wanda ya ji ta daga wajen maganar Allah daga wajen annabin Allah ko wanda ya ji ta daga bishiya abu shakka wanda ya ji daga annabin Allah ya fi fifiko Abubakar Al-Baihaqi ya ce to in suka faɗi haka kamar suna cewa wanda ya ji maganar Allah daga annabawa ko ya ji ko annabawan da suka ji ta daga mala'iku to sun fi daraja sama da annabi Musa alaihi salam wa an yaz'umu anna al-yahuda id sami'at kalam Allah min Musa nabiyullah afdala min martabatan fi hadha al-ma'na min Musa ibn Imran wa ala alihi wa ala nabiyyina salawatullahi wa salamuhu alayhi yace kuma kenan za su yadda cewa yahudawa waɗanda suka ji maganar Allah daga annabi Musa alaihi salam kai tsaye maganar Allah daga annabi Musa sun fi shi annabi Musa ta wannan bangaren tunda shi maganar Allah ba daga shi daga bishiya yake su kuma daga annabi suka ji yace li annal yahuda sami'athu min nabiyyin min al-anbiya domin yahudawa sun ji maganar Allah daga annabin Allah shine annabi Musa wa Musa sallallahu alaihi wa ala nabiyyina wa sallama sami'ahu makhluqan fi shajara shi kuma annabi Musa ya ji maganar ne an halicce ta a cikin bishiya walau kana makhluqan fi shajara lam yakun Allah azza wa jalla mukalliman li Musa min wara'i hijab kuma da a ce halittar da aka yi an halicce ta ne ta bishiya to da zai zan annabi sallallahu alaihi wa sallam da zai zan annabi Musa bai yi magana da Allah ta bayan hijabi ba ta bayan shamaki ولأن كلام الله عز وجل لموسى عليه السلام لو كان مخلوقا في شجرة كما زعموا لزم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة تودا أبدا سكرية تشيوا مجانا الله ينهل تشيتني أشكين بشيا تودا إذا ما بشير إتشي إتكي مجانا ووجب عليهم أن يكون مخلوقا أن مخلوقا من المخلوقين كلم موسى وقال له إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني in kuwa da haka ne to kenan mahaluki ne wani mahaluki ne yake magana da annabi Musa kuma yake ce masa babu abin bauta da gaskiya sai ni ka bauta min wa hadha zahirul fasad yace wannan magana barnata a fili take wa qad ihtajja ala ali ibn isma'il rahimahullahu bi hadhihi al fusul yace ali ibn isma'il shine abul hasan al ash'ari mun karanto maganar sa abubakar al baihaqi yace أبو أبو الحسن الأشعري يا يهجى دوت أن ما جنجنوا واحتج بها غيره من سلفنا رحمه الله في مجب أتم سنهجى دوانا ما جنا ديكاو أنا صار كوانا ما جنا شيء تبتشي أتم مجب أتا هولي وانا ممونر ممونن أبنا أبن ديسا نتريا نن ننكرن تو وانا سبودا أكم وانا بتو أنجنا وتم ممونر أكيدا كما wadda yanzu muke ganin ta muke jin ta duk da cewa ba wai a yanzu aka haife ta ba dama akidar akwai ta ila iyaka masu kudirce ta suna boye ta ne ba su so su bayyana ta saboda kada jama'a su watse musu amma akwai ta a rubuce ila iyaka yanzu an samu waɗanda suke yan gargar su suke ganin cewa duniyar yanzu ana yi wa addinin tawaye kuma duk abin da kai wa musulunci babu abin da zai same ka saboda haka suka fito suna bayyana ta karara ta mutum ya bigi irji ya ce shi Allah ne ko a ce wani Allah ne muna dai ji irin waƙe-waƙen da ake ta yi ana cewa Shehu Ibrahim Yes Allah ne kuma muna ta inkarin wannan mu da mun dade muna inkarin wannan ba wajen yanzu ba kamar da malamai magabata suka dade suna inkarin irin wannan aqida ta al-hulul ko wahdatul wujud cewa Allah na iya sauka jikin wani shi ba ya zama Allah ko kuma wahdatul wujud cewa duk abin da ka gani Allah kawai ka gani babu wani ba samamme banda shi duk wani samamme babu ne Allah shi kadai ne samamme saboda haka duk wani abin da ka yadda akwai shi to Allah ne in kuwa ba Allah bane to ba shi saboda haka suken ce duk abin da ka gani kana iya nuna shi ka ce Allah ne wannan aqidar ta jima Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama, ya jima yana ya wannan, domin a da can ba a bayyana ta sai ka kai wani matsayi wanda za a ce an baka tarbiya ka har kai usuli kai fana'i, to shikenan a lokacin ne zaka iya cewa kowa Allah ne. To sai kaga cewa waɗanda suka san wannan ɗan kadan ne, da cewa mun karanta wannan a cikin littafin su tana nan. To cikin irin hujjojin da masu irin wani aƙida suke bayarwa, akwai wannan batu na cewa bishiya ma ta ce inni anallahu. Idan har bishiya za ta ce inni anallahu, to kuma me zai hana shi dan adam in shi ma ya isa ba zai ce inni anallahu ba? Sai suka yi gini akan waccan ɓatacciyar magana, wacce ba ta da tushe, ba ta da asali. Malaman farko duka sun sa kafa sun shure ta, domin ba nassi ne alqur'ani ya nuna ta ba, ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ta ba. Wasu ne na kokarin su ga sun yi watsi da wata sifar Allah subhanahu wataala, sun suka kirkiro maganar da molan kansu, shikenan kuma sai wasu suka dauke ta suka kuma kara gina wata mummunar aqida da ta fita wadancan. Su wadancan kokari ne suke kawai su korewa Allah subhanahu wataala sauti, ce Allah baya magana da sauti, shi yasa suka kirkiro waccan. To amma kuma daga baya sai zan an dauke ta kuma an yi amfani da ita inda ya fi muni. Bari in karanta mana kadan daga cikin maganganun shi Sheikh Ibrahim Inyas, don a san cewa daga ina abin yake. A cikin littafin sa Jawahirur Rasail a juz'i na biyu shafi na 60 yana cewa walakin li hadhihi al-kalima kishrun wa lubbun, yana nufin kalmar la ilaha illallah. Yace kalmar la ilaha illallah tana da bawo, tana da kuma asalin dan cikin wanda shine abincin na gaske. Yace wala halubbul lubbi, sannan shi ma dan cikin akwai dan sa. Al-kishru tauhidul amma, yace bawon shine tauhidin gama garin jama'a. Duk abin da aka ce bawo ba shi da wani cikakken amfani a ganin mutane, saboda in sun baye yarwa suke yi. Duk da cewa bawo a jikin abin da yana da amfani, Allah bai halicci wani abu mara amfani ba. Bawo a jikin lemun zaki yana da amfani, don aka cire shi aka bar shi zai saurin lalacewa, amma inda bawon shi zai zauna. To amma dai an san cewa da zarar ka cire bawon lemu ko bawon ayaba, jefarwa kake yi. Me kake so ka ci shine ayabar ita kanta. To yace wannan tauhidi na gama gari kamar bawo yake. Yace shine la ilaha illallah, ka ce la ilaha illallah. Jaa fil qur'ani, yace alqur'ani akwai la ilaha illallah. Hakanan yace wa hadha fi haqqi man gaba anillahi tabaaraka wa ta'ala, yace wannan mai cewa la ilaha illallah shine wanda baya tare da Allah subhanahu wa ta'ala, wato baya ganin Allah, baya halar Allah, bata halararsa Allah, baya halararsa. Yace li anna Allah ta'ala laysa bi ga'ibin, Allah kuma ba mai giyabi bane, baya buya. Balil ga'ibu anta, kai ne ka faku, amma Allah shi bai faku ba. Anta faqat, kai kadai ne ka faku. Wa idha dawama sayr, idan bawa ya ci gaba da tafiya. Wa qasada Allah tabaaraka wa ta'ala, yana fi Allah tabaaraka wa ta'ala yasilu ila maqamil huduri ma Allah, yace to zai kai matsayin halartowa gaban Allah, ya zama kamar gashi ga Allah. Fa yukhatibuhu, yayi magana da shi, kama yukhatibuhu fis salati, kamar yanda yake magana da shi a sallah, ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bautawa. Yanzu yana fuskantar da magana zuwa ga Allah kamar gashi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yace yasilu ila maqami la ilaha illa anta, to ya kai matsayin la ilaha illa anta, domin yanzu ya kai matsayin yana halarto Ubangiji a gabansa. Wa hadha aidan warada fil qur'ani, yace wannan ma yazo alqur'ani la ilaha illa anta. Wa idha wasala sayra, idan ya ci gaba da tafiya, hatta faniya fi dhati, hayya fana'i cikin zatin Allah, la yajidu dharra illa la ilaha illa ana, to ba zai ga komai ba, koda kwaya zarra, sai dai ya rika jin la ilaha illa ana. To ya dawo yanzu la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, yace la ilaha illa ana warada fil qur'an, yace wannan yazo a cikin alqur'ani. Yace wal insanu gharibun alayhi an yasma akhahu yaqulu la ilaha illa ana, yace abu ne bako ko abin mamaki ne mutun yaji dan uwansa yana cewa la ilaha illa ana. Yace yadhunnu anna hadha al insan yad'i al uluhiyyata li nafsihi, idan yaji wani yana cewa la ilaha illa ana, sai ya zaci cewa mutumin nan yana da awar shi ma Allah ne. sai yace inna ma nataqal haqqu ala lisanihi faqat, yace Allah ne kawai yake magana bisa harshen sa. Wa huwa yasma'u an-nutqa kama tasma'uhu minhu, kai ma kamar yanda kake jin maganar nan haka shi ma yake jin ta, amma ba shi ke maganar ba. Wato idan mutum ya rika cikin tauhidin, to zai dawo yana cewa la ilaha illa ana, ana zaune sai ce la ilaha illa ana, yace to ba shi kai za ka yi mamakin kamar yana cewa shi Allah ne, ci ba shi ke cewa Allah bane, Allah ne yake magana akan harshen sa, shi ma jin maganar yake kawai amma ba shi ke yin ta ba. Yace wa laysa huwa al-mutakallim, yace ba shi ke maganar ba. Wallahu al-mutakallimu li Musa bi lisani shajara, yace Allah da yayi magana da Musa da harshen bishiya. Innani ana Allahu in kana yaqdiru an yantiqa bi lisani shajara, indai Allah na iya magana da harshen bishiya, ta kulu ta ce innani ana Allahu fa huwa qadirun ala an yantiqa bi lisani adamiyyin, to zai iya furici da harshen dan adam, shi ma yace innani ana Allahu. Wa idha hasala al-fana'u, idan mutun yayi fana'i ya kai ga wannan martaba ta fana'i, arafa al-abdu an la shay'a illa Allah tabaaraka wa ta'ala, illa Allah tabaaraka wa ta'ala, to a lokacin bawa zai san cewa ba komai sai Allah. Fa hunaka at-tauhid al-khalis, yace to wannan shine tauhidi tsantsa, alladhi huwa matlabu ar-rijal, shine abinda maza ke nema su kai gare shi. To wannan magana yayi kwatan kwacinta a cikin wata hudubar sa mai suna tawsi'atul ilmi wal irfan li shuyukh wa shubban, a cikin shafi na 6 zuwa na 8 yake cewa ma'ana hadhihi al-kalima, yace ma'anar kalmar la ilaha illa Allah tana nufin la ma'buda bi haqqin siwa Allah, babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Wa kullu hadha ashara ilayhi al-Qur'an, yace wa hadha inda al-amma, wannan cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wajen ga magari ne, ga magari ke fadar irin wannan, mu nan duk ga magari ne don abin da muke fada kenan, cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Yace wa inda al-muridina, amma masu waɗanda suke muridai masu neman isa ga Allah, la maqsuda bi haqqin siwa Allah, su a gurin su babu abin nufi da gaskiya sai Allah. Wa inda al-wasilina, to amma wanda suka yi wusuli, su muridai su ne wanda suke kan hanya ba su karasa ba, to amma wanda suka karasa suka isa, su kuma a gurin su la ilaha illallah abinda take nufi la maujuda bi haqqin siwa Allah, babu wani samanme da gaske sai Allah, ma'ana dukkan samanme da kake gani babu shi, Allah ce Allah kake gani sai dai in ba samanme, amma in dai samanme ne to ba shi ba wannan abu da kake gani bane Allah ne. Yace wa kullu hadha ashara ilayhi alquran, yace duk wannan martakan alqurani ya nuna su, akwai mataki na gama gari mu kenan, akwai mataki na muridai su ne waɗanda sun kama hanya ba su kai ba, akwai mataki wanda suka isa, yace duk alqurani ya zo da shi, dan alqurani ya zo ashara ilayhi a martabatul amma, ashara ilayhi la ilaha illa Allah, wannan la ilaha illa huwa ce wannan ita ce martaba ta gama gari, ce martabatul khassa ashara ilayhi la ilaha illa anta, wannan kuma ita ce ta nan mutane wanda suke na musamman, sannan martabatu khassatil khassa mutane na musamman ko kuma yan ajin tubarkalla wadanda su sun wuce ma kowa, to ita kuma su ne la ilaha illa ana. Yace qara'na fil qur'ani, mun karanta alqur'ani la ilaha illa huwa, qara'na fil qur'ani la ilaha illa anta, qara'na fil qur'ani la ilaha illa ana, yace duk wannan abubuwa mun karanta su a alqur'ani. Fal ga'ibu, wanda baya nan, annahwiyuna yushiruna ilayhi bi huwa, shi suke malaman nahwu ke ishara zuwa gare shi da huwa, shi baya nan kenan. Wal hadir, wanda yake nan kuma, yushiruna ilayhi bi anta, sai su ce da shi anta. Sannan al-mutakallimu yushiru bi ana, shi kuma wanda yake mai magana ya ishara zuwa ga kansa da ana. Yace wa Musa alayhi salam, Musa alayhi salam sami'a shajaratan tatakallamu, yace yaji bishiya na magana, taqulu inni ana Allahu la ilaha illa ana, bishiyar na cewa ni ne Allah, babu abun bauta da gaskiya sai ni. Ash-shajaratu laysat hiya Allah, yace shajara ba ita ce Allah ba. Ash-shajaratu la tatakallam, shajara bishiya ba ita ke magana ba. Inna Allaha takallama ala lisani shajara, Allah ne ke magana akan harshen wannan bishiya. Halil qadiru alladhi yaqdiru an yatakallama ala lisani shajara, shin mai iko wanda yake da damar yayi magana akan harshen bishiya, ya kulu ya ce ana Allahu, ya ce ni ne Allah, amma ka ji bishiya ke fada. Hal ajizun an yatakallama ala lisani an yatakallama ala lisani insanin natiq, yace to zai kasa magana akan harshen mutumin da yake filici, fa yaqulu ala lisanihi ana Allah, yace a bisa harshen sa ni ne Allah. Yace idza ghaba al-'abdu an kulli al-mawjudati, wato yana nufin idan har Allah zai iya ce a bisa harshen bishiya yace ana Allah, to dan me zai kasa fada akan harshen mutum? Ai mutum yafi bishiya, don haka dan me zai ka, dan ne ba zaka ji mutum yana cewa ni Allah ne ba, tunda har bishiya ta ita ma ta ce ni Allah ne. Kuma idan ka ji ya ce shi Allah ne, kaka wato hankalinka ya tashi, kawai ka dauka ba shi ke magana ba, Allah ne ke magana. Shi yasa ɗayan su idan ya shaki iska sai ya ce subhani subhani ma azama sha'ani, subhani subhaka haka, in ya shaki iska abin da zai faɗa kenan, tsarki ya tabbata gare ni. In aka matsa masa sai ya ce ba shi ke faɗa ba, Allah ne ke faɗa. Yace idza ghaba al-'abdu an kulli al-mawjudati wa tajalla al-haqqu fihi, idan bawa ya faku gabarin dukkan wani samanman abu kuma ubangiji yayi tajalli a cikin sa, wa sara lisanuhu alladhi yantiqu bihi, ya zama Allah ya zama shine harshen sa da yake furici da shi, wa yada allati yabtushu biha, kuma ya zan shine hannun sa da yake damka da ita, wa sam'ahu alladhi yasma'u biha, ya zan shine jin sa da yake ji da shi, wa basarahu alladhi yabsuru biha, shine ganin sa da yake gani da shi, wa rijluhu allati yamshi biha, ya zan shine kafar sa da yake tafiya da ita. Allahu yantiqu ala lisani hadha, to Allah zai iya furici akan harshen irin wannan, wato in ya zan waliyi, babban waliyi. Yana ishara zuwa ga hadisin man adali waliyan, wanda malamai sun yi fassarar sa, sun yi bayanin abin da ake nufi da wannan jumloli da suke cikin hadisin. Aka duba Ibn Rajab a cikin littafin Jami'ul Ulum wal Hikam da littafin Fathul Bari da kuma Ibn Hajar a cikin, duk sun yi maganar abinda hadisin yake nufi, kabanin su Ibn Taymiyyah da sauransu. Babu wanda ya fassara shi da cewa mutum zai kai matakin da zai ci shi Allah ne, babu wanda ya fassara shi da wannan. Sun fassara wato gani da ganin Allah ko ji da jin Allah, cewa za wato idan mutum ya kai wannan mataki ba zai yadda ya ga abinda Allah bai yadda ya gani ba, ba zai yadda ya amfani da jinsa ba ya saurari abinda aka haramta masa ya ji, ba zai dau kafa sai ya je inda aka haramta masa zuwa ba, ba zai kama dauki hannunsa ya amfani da shi ko ya dauki abinda bai halatta ba. Wannan shine abinda ake nufi, ba ta ma'ana bawa ya kai gaya wajen tsoron Allah da bautarsa, amma ba ana nufin ya kai matakin da zai ce shi ana Allahu ba, a cikin jama'a ana zaune lafiya kawai, a ji ya daga murya yana ni ne Allah, ni ne Allah. Ba taɓa samun wannan cikin sahabbai ba, duk walittaka kuma tana bayan ta sahabbai. In ka cire annabawa da manzanni, to babu wata al'umma kuma babu wani mai matsayi kamar na sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba taɓa jin sayyidina Abubakar ya taɓa cewa shi Allah ne ba, ana Allahu, ko a ji sayyidina Umar a ce gashi yau ya taɓa cewa ana Allahu, ko sayyidina Usman, ko sayyidina Ali da sauran al-asharatul mubashirin bil janna. To waye kuma zai zo daga baya da awar shi zai kai wani matakin da zai faɗa abinda su ba su iya faɗa ba, kuma ya zan gaskiya ya faɗa? To yake cewa shine zai rika cewa ya Allahu yantiqu ala lisani hadha, to Allah zai yi furici, zai rika furici a harshen mutumin nan, innani ana Allahu. Yace laysal insanu huwa al-mutakallim, kakkazata mutumin shike magana. Laysa al-insan huwa Allah, kakkazci mutumin shine Allah, innama Allah huwa al-mutakallim, Allah shike magana. Sai yace wa hadha ghayatu at-tauhid, wannan shine makurar tauhidi. To ai kaga anan ne ake kara hangiza wasu. To an ce wannan shine makurar tauhidi, waye zai so bai kai kurewa ba a tauhidin Allah? Saboda haka sai shi ma yaji cewa ai ya kai matakin, saboda haka sai ya fito na cewa shi ma Allah ne. ومن وصل الى هذا المقام بريئا من الشرك تماما, to wanda ya kai wannan matsayi to shine ya kubuta daga shirka gaba daya. Waye ba zai so ya kubuta daga shirka ba? Babu, dukkan mu nan mun tsare shirka, ba mu ma musanta. To an ce mana wannan shine zai sa ka kubuta daga shirka, kaga kenan an ingiza mai kan turuwa. Saboda ka kowa zai kokarin ya gace ya je gun shehin sai ya nuna masa ya ake kaiwa ga wannan matsayi don kubuta daga shirka. Don Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, Allah baya gafarta ai masa shirka. Yace wa qabla hadha, yace gabanin ya kai wannan matsayi na cewa shi Allah ne, na ya rika cewa shi Allah ne, abdun lam yakhlus min ash-shirki, yace to bawa ne da bai kubuta daga shirka ba. Wato duk a zaman mu nan tunda bamu kai matakin da zamu ce ana Allahu ba ko innani ana Allahu to bamu kuta daga shirka ba wa mahama baqiya min ash-shirki to matakar akwai wani abu na shirka tare da mutun kuwa fa samma hijabun bainal abdi wa bainal lahi to akwai shamaki tsakanin sa da Allah matukar baka kauce baka kawar da wannan shirkar ba ka kai gayar tauhidi to tsakaninka da Allah akwai shamaki wa ma dama hijabun matukar kuma akwai shamaki tsakaninka da Allah fa samma azabun to akwai azaba ya kawo aya kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun thumma innahum lasalul jahim Allah da yake cewa kafirai a wannan rana ababan tsarewa ne ga barin ganin ubangijin su kuma sannan su masu shiga wutar jahannama ne su kuna da ita to kaga a bisa wannan maganar kaga ita maganar asalin ta an gina ta akan wani rusasshen abu wanda ba shi da tushe shi yasa muka fara magana akan sa kafin bi wannan maganar to irin waɗannan maganganu suna nan wannan kadan ne akwai wanda suka fi su muni to amma dai waɗannan su suke da alaka da tafsirin ayan mu shi yasa na tsaya akan su to waɗannan maganganu suna nan kuma su suke zuga waɗansu matasa da suka yadda da abin suka kuma ɗauki shi mai maganar a matsayin wani wanda suna ga ba zai yi kuskure ba saboda haka suke ɗabbaka abin da ya faɗa a kansa sannan su ɗabbaka akan kawunansu saboda haka duk abin da kuke ji suna faɗa na zagin Allah da zagin addinin da cewa Allah an haifi abin nan Allah ba abin nan shehi ba a haife shi ba bai haifa ba ko Allah kanin sani ko wani abu irin wannan ko Allah ya gaza duk suna yi ne akan ba wai su suke yi ba su sun yi fana'i saboda haka Allah ne da kansa yake waɗannan maganganu to saboda haka in ba an fito an faɗi gaskiyar inda abin yake ba dan a ce za a magance abin da nuku-nuku ba zai yi ba dole ne a faɗi cewa wannan abu ga tushensa saboda haka shi tushen ya kamata a tumbiki sai wannan abu daga inda ya fito kuma wannan abu ba gaskiya ba ne kuma wanda ya faɗi shi bai faɗi gaskiya ba saboda haka maganar Allah ce ba bishiya ce ke magana ba shi ya ce annabi Musa alaihi salam innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni lalle ni ne Allah babu abun bauta da gaskiya sai ni sai ka bauta mu annabi Musa alaihi salam ba zai ji bishiya tana cewa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni kuma ya miƙa wuya yadda ba tare da ya guje wa fir'auna mai cewa ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi fir'auna mutum ne mai mulki wanda yake ji a lokacinsa ya isa amma annabi Musa alaihi salam ya yi fancikali da da'awarsa saboda da'awa ce da aka yi nata akan ƙarya zunzurutunta cewa akwai wani abun bauta banda Allah to a ce ya gudu ya bar wannan kuma ya zo yanzu bishiya ci ce ga ni ne Allah ka bauta mu kuma annabi Musa alaihi salam ya karɓi maganarta ai kaga abin da ba zai yi ba kenan don haka magana ce ta Allah shi yasa ya ce ya Musa inni istafaituka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami na zabe ka akan mutane da manzanci na da kuma maganata saboda haka maganar ta Allah ce ba ta bishiya bace cewa aqimis salata li zikri ka tsayar da sallah domin tunani Allah subhanahu wataala ya umarce shi da ibada wanda ta kunshi dukkan wasu nau'uka na ibada shine duk abin da Allah subhanahu wataala yake so kuma ya yarda da shi magana ce ko aiki ne ko kuduri ne wannan shi ake cewa ibada abinda Allah yake so ya yarda da shi sawa'un aiki ne daga bai ko magana ce da baki ko kudurcewa ce da zuciya wannan sunansa ibada a zahiri ake yin ta ko a batini wannan ita ce ibada to Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa alaihi salam da ya bauta masa dukkan wasu dangogi na ibada da aka shar'anta masa sannan sai aka kebe sallah cewa aqimis salata li dhikri ka tsayar da sallah sai aka keɓe sallah da ambato saboda me duk da cewa ta shiga cikin ibada da aka ce fa'budni sallah ta shiga ciki to amma an keɓance ta saboda falalarta da darajarta da kuma cewa ita sallah ta kunshi ubudiyatul qalbi wal lisani wal jawarih duka suna ibin nan duka suna bautawa Allah a lokacin da kake sallah da zuciyarka da ainihin harshenka da kuma gabanka gaba daya tsayar da sallah shine yin ta da bisa sharuddanta da rukunnanta kamar yadda aka yi umarni da shi sannan kuma da dawama akan ta yin ta akai ba tare da gafala ba Allah ya ce li zikri domin tunawa da ni li zikri wannan litalil ne wato ka tsayar da sallah don ka tunani saboda sallah ita ciki take tunawa bawa ubangijinsa domin a lokacin da yake tsaye gaba gare shi yana sallah to zai cewa yana tsaye gaba ga Allah subhanahu wataala shi yasa ake kiran al-musalli to al-musalli yunaji rabba mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa kuma ambatan Allah shine ajallul maqasid da suke cikin sallah an shar'anta sallah babban manufar shar'anta sallah shine ka samu ambatan Allah subhanahu wataala a ciki a cikin ta akwai ubudiyatul qalb zuciya za ta bautawa Allah subhanahu wataala akwai ubudiyatul jawarih gabobi za su bautawa Allah akwai ubudiyatul lisan harshe zai bautawa Allah saboda haka ne zaka ga dukkan waɗannan abubuwa suna cikin sallah tun daga kudirin abinda ka kudirce a diyar niyyarka ta sallah gaba ga ubangiji da khushu'in da zuciyarka za ta yi da nutsuwar da gabobinka za su yi da ruku'u da tsayuwa da ruku'u da sujjada da zaka yi da kuma karatun alqur'ani da tasbihi da zaka yi a ruku'u ko a sujjada dukkan waɗannan suna cikin zikirin Allah subhanahu wataala cewa aqimus salata li dhikri zikirin Allah kuma shike sawa bawa ya samu sa'ida a rayuwarsa ta duniya ya samu nutsuwa ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zukata suke nutsuwa dan aka ce babu ambatan Allah to zuciya ba za ta nutsu ba duk zuciyar da babu ambatan Allah a cikin ta to wannan zuciyar babu alkhairi tare da ita kuma ta gama rushewa mutun ya rushe gaba ɗaya in ya zan a rayuwarsa babu ambatan Allah a ciki shi yasa Allah subhanahu wataala ya shar'anta nau'ukan ibadu daban-daban waɗanda suka kunshi ambatan Allah a mafi girman su ita ce sallah shi yasa aka ambace ta da ambato anan Allah subhanahu wataala yana cewa utlu ma uhiya ilayka min alkitab wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrillahi akbar ce ka karanta abinda ake maka wahayi da shi na littafi kuma ka tsayar da sallah lalle sallah tana hana alfasha tana hana mummunan aiki wala dhikrullahi akbar kuma lalle ambatan Allah yafi sama da abinda take hana na alfasha da munkari wato abinda yake cikin sallah na ambatan Allah yafi abinda take gadarwa na gujewa alfasha da mummunan aiki to wannan nau'i na tauhidi da Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa alaihi salam da shi shine nau'i shine tauhidul ibada tauhidul uluhiyya in aka dubi ubangiji ya ce masa tauhidul uluhiyya in aka jingina cewa Allah subhanahu wataala ake tsantsanta da wannan bauta in kuma aka dubi jadabin bawa ce masa tauhidul ubudiyya domin a ciki ne bawa yake nuna wato sadudarsa da rusuna wasu da miƙa wuyarsa ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Musa amfanin sallah a dunkule shine tuna Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya sanar da shi sallah da yadda take a bayyane filla da bayani fiye da wannan wasu malamai suka ce li dhikri lamun dinnan tana iya zama lamun tawqit ce kamar yadda za ta zama lamun ta'lil tana iya zama lamun tawqit aqimis salata li ajli ko aqimis salata inda alwaqti alladhi ja'altuhu li dhikri ka tsayar da sallah a daidai lokacin da na sa don a tunani don ambace ni saboda haka sai zan anan ubangiji subhanahu wataala yana ga annabi Musa alaihi salam ya kiyaye da lokutan da zai rika gabatar da ibadarsa ta sallah ya zama da kuma wannan lokacin in ya zo bai wuce ba face ya tsayar da wannan sallah ya tuna Allah subhanahu wataala ya tsayar da wannan sallah a cikin wannan lokaci to wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai suke hujja da ita akan cewa idan mutum ya manta sallah to idan ya tuna sai ya yi ta saboda Allah ya ce aqimis salata li dhikri ka tuna ka tsaye da sallah domin tunani wato duk lokacin da ka manta baka yi sallah ba sai ka tuna to yi gaggawa ka yi wannan sallah saboda ka duk sallolin farilla da mutum zai manta to duk sanda ya tuna lokacin ne lokacin su saboda wannan ayar sawa'un lokacin da aka yarda a yi sallah ne ko lokacin da aka hana sallah ne domin akwai lokacin da aka hana sallah misali bayan sallah asuba an hana yin wata sallah har sai rana ta fito ta yi haske haka nan bayan la'asar musamman lokacin da rana ta yi fatsi-fatsi nan ma abin nan ka gabanin nan a lokacin da rana ta take tsaka qa'imuz zahira lokacin da rana take tsaka kafin ta yi zawali nan ma an hana nafila haka nan da lokacin da rana ta tafi faduwa ta yi fatsi-fatsi nan ma an hana nafila an hana sallar nafila to amma sallar da ake bin ka ita duk sanda ka tuna ta koda a cikin waɗannan lokuta ne to za ka yi ta domin idan har wasu daga cikin malamai sun yarda cewa sallolin da suke nafilun da suke zawatul asbab wadanda suke da dalilai wadanda ake yin su saboda wani sababi an yarda kai su hatta a lokacin da aka hana din to sallar farilla ita tafi cancanta domin sun fi wadannan nafilun zawatul asbab wanda akan sa ammatus salaf suke in banda Abu Hanifa shi ya saba ma wannan amma duk malamai magabata suna kan cewa sallar da ta farilla duk sanda ka tuna ta to ka sallace ta a sanda ka tuna ta shi Abu Hanifa yana ganin cewa idan lokacin hani ne to zaka bari sai ya wuce sannan ka sallace sallar da ta wuce maka domin yana hujja da cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai sanda yayi bacci bai sallar asubahi ba bin sallar asubahi tazo yana bacci ba su farka ba sai da rana ta hudu Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi yana isti'aza daga shedan ya nemi kuma aka ƙara gaba sai da aka yi tafiya sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci Bilal aka yi iqama su kai sallah to sun ce sai suka ce abinda yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yi sallah a daidai lokacin ba da ya farka saboda a daidai lokacin rana take hudowa da fatsinta a lokacin kuma an hana nafila shi yasa Annabi ya dan jinkirta yasa jinkirta yin sallar ya dan yi gaba sannan daga baya yayi ta to amma wannan ba hujja bace kuma babu wanda daga cikin sahabbai da ya fahimci wannan hadisi da wannan ma'ana kuma a cikin hadisin abinda yake cewa fa ma ayqadhana illa harru shams ce babu abinda ya farkar da mu sai zafin rana idan rana har ta fara zafi to kaga ta wuce wannan matsayin da shi yake cewa ba a sallah a cikin ta wuce don lokacin da take wannan jan ai ba ta fara zafi ba amma shi a hadisin cewa fa ma ayqadhana illa harru shams ba abinda ya tashe mu daga bacci sai zafin rana to kaga ashe rana ta daga a daidai lokacin saboda ka yin gaba da yayi wasu malamai suna cewa abinda yasa Annabi ya ce a bar gurin saboda a nan shedanu har suka danne suka zama basu tashi ba don haka suka bar gurin domin su guje ma su kauce ma gurin da shedan ya gafalar da su Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahihain hadisin Anas dan Malik Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha yace la kaffarata lahu illa zalik wanda duk ya manta sallah to ya sallace ta yayin da ya tuna ta ba shi da wani kaffara sai wannan wasu daga cikin malamai wasu daga cikin fuqaha sun kawo magana cewa idan salloli da kamanta suna dan yawa to kakka sallace su gaba daya sai dai kowace ka rika hada ta da yar uwarta idan ka tashi yin azhar sai kai biyu in ka tashi la'asar kai biyu in ka zo makariba kai biyu isha'i kai biyu asuba kai biyu haka har ka gama to wannan shi ma baya da wani dalili kuma ya saba wa zahirin alqur'ani wa aqimis salata li dhikri kuma ya saba wa zahirin sunna da aikin sahabbai domin sunna cewa yi man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha ya sallace ta lokacin da ya tuna saboda haka da zarar ka tuna kawai kai sallar ka ba maganar cewa ka yi ta jinkirtawa sai irin ta tazo sannan ka gwa masu kai guda biyu idan mutum ya bar adadin salloli mutum a ce misali ya manta sallar azhar la'asar da magariba to in ya tashi in akwai isasshen lokaci to sai ya jera su a jere ya fara azhar sannan la'asar sannan magariba wanda idan akwai isasshen lokaci saboda hadisin da yazo a cikin sahihain hadisin Jabir dan Abdullah annabi yake cewa Umar ibn al-Khattab ranar Khandaq ranar yakin gwalalo yazo bayan rana ta fadi yana ta fadar bakan magana ga kafiran Qurayshawa sai yace ya rasulullahi ma kittu usalli al-asr hatta kadat ash-shams taghrib ban yi sallar al-asr ba har gashi rana ta je faduwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ma sallaituha ni ma wallahi ban sallace ta ba saboda haka sai suka fita waje wajen abin nan a fili fatawadda lis-salati wa tawadda'na laha annabi yayi alwala sauran sahabbai suka yi alwala فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب sai ya sallaci da asar bayan rana ta fadi sannan kuma ya sallaci magriba kaga ya jera su to amma idan babu isasshen lokaci da har zai jera su to sai ya fara yin wacce take ake ciki dan kada ya bari ta wuce domin idan ya bari ta wuce kaga sun zama kuma wato kaza in nasu ya zama biyu mai bakon daya dan ana bin shi daya ne yayi tsaya yin wacce ake bin shi ita ma wacce ta fita ita ma ta zama bashi to maimakon a samu haka to sai ya fara yin ita wacce ake ciki din sannan daga baya ya zo ya wacce ta kubuce masa wannan alaihi aktharul fuqaha da yawa daga cikin malaman fuqaha akan wannan suke na mazahib, kuma wannan shine ra'ayin Sa'id ibn Musayyib cikin Tabi'ai da Al-Hasan al-Basri da Rabi'a ibn Abi Abdurrahman. Sabanin Malikiya suna ga wajibi ne sai ya jera su, sai ya jera waɗannan, koda kuwa wannan sallar ita za ta kuce masa, sai ya faro daga ta farko, sannan ta biyu, sannan ya zo har sai ya zo kan wacce ake ciki, koda kuwa lokacin ta zai fita. Wannan an rawaito ta riwaya an Imam Ahmad, amma na kaulin marjuhi ne, kauli ne marjuhi. Idan ma jam'i ne zai kubuce masa, ko jam'i ne zai kubuce masa, ya zo ana jam'i, in ya ce sai ya tsaya ya yi ana isha'i bai yi magariba ba, in ya ce sai ya yi magariba to za a gama sallar isha'i kuma bai same ta ba, to sai ya shiga a yi sallar isha'i din sai ya yi magaribar. Wannan shine kauli rajihi, duk malamai sun faɗi wannan, amma wasu inda aka samu sabani wasu suna cewa in an gama zai saki, wasu suna cewa zai saki in ya gama wannan kuma zai saki yin ta, sai ya magaribar kuma sai ya saki isha'i. To wannan kauli ne marjuhi, ba shi da wani dalili. Imam Shafi'i da ruwaya daga Imam Ahmad su suna ganin cewa babu wani abin nan rabuwa, saboda as-sawab abinda yake mafi inganci shine tartibul fawaid mustahabbi ne, ba wajibi bane. Tartibul fawaid ba wajibi bane, babu abinda yake nuna wajibcin, saboda haka in ya samu yayi wannan mustahabi abu ne mai kyau, amma in bai samu ba to ba zai sare yadda sallar da take ake ciki ba, saboda ya samu mustahabi. Haka nan ba zai bar sallar jam'i ba, saboda ya ski mustahabi. Wannan shine ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha, lalle alkiyama na nan zuwa kiris in koye ta. Alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya boye sanda zata wakana, amma ya bayyana sharuddanta wanda ya bayyana su, kamar yadda zuciyar hadisin Jibril, akhbirni an as-sa'a qala mal mas'ulu anha bi a'lamu min as-sa'il qala akhbirni an al-amaratiha. Yace ga gaya min yaushe alkiyama za ta tashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai da kake tambani da kake tambaya ban fi ka sani ba, sai yace to gaya min alamominta. To shine ya gaya masa wasu daga cikin alamominta. To anan Allah da yake cewa akadu ukhfiha qiris in buyita, malaman tafsiri suna da maganganu da yawa akan fassara wannan gabar qiris in buyita. Shin Allah bai boye ranar alkiyama ba, Allah ya boye ta, to me ya kawo akadu qiris in buyita kamar ba boye din kenan ba? To malamai sun yi magana akan tafsirin wannan gaba, gashi kuma lokaci yayi, sai mu bari sai gobe insha Allah mu yi magana akan wannan abinda muka yi na daidai. Allah ya ba mu lada na kuskure, kuma ubangiji ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.